Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan halin da kasar Afghanistan ta shiga tun bayan da dakarun Amurka suka janye daga kasar. Lamarin da ya sa shugaba Ashraf Ghani da mukarrabansa suka fice daga Afghanistan din. A gefe guda kuma ƴan Taliban suka karɓe ikon tafiyar da ragaman mulkin kasar. Yau mutum da zan mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Kasar Afghanistan ta shiga yanayi na rudani inda ƴan kasar suka yi ta tserewa tun bayan da dakarun Amurka suka janye. A wani mataki da mutane da dama suke bayyana cewa Amurkan bata shirya ficewar ta da kyau ba. Lamarin da ya sa shugaban kasar Ashraf Ghani ya fice daga kasar har kuma mulki ya koma hannun kungiyar Taliban. Jack Sullivan shine mai bada shawara kan sha'anin tsaron kasa a Amurka.
The images from the past couple of days at the airport have been heartbreaking. But President Biden had to think about the human cost of the alternative path. Yake kuma
wanda ga Afghanistan ɗin kwanakin nan babu dadi. Amma shugaba Biden yayi nazari ne kan yadda ake tafka asarar rayuka. Inda yake shawara cewa babu amfanin tsayawa a tsakiyar yakin basasan kasar ta Afghanistan. To bayan da Taliban ta karbe mulki, Amurka na ta kokarin kwashe dubban Amurkawa da kawayenta a Afghanistan da suka taimaka mata. Jen Psaki ita ce sakatariyar labarai a Fadin White House.
We are prioritizing a number of groups, American citizens, embassy employees and their families, our locally employed staff, SIV holders.
Akwai rukunin mutanen da muka fi mai da hankalin mu a kansu wajen kwashe mutanen da muke yi. Na farko Amurkawa, sai ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka da iyalansu, sai ma'aikata ƴan ƙasar Afghanistan da suka taimaka mana, waɗanda za a ba su visa ta musamman, da suka haɗa da masu yin aikin tafinta. Da taimakawa kafafen yaɗa labarai da sauransu.
Which includes, by the way, translators who may have assisted media organizations and others.
To yi zuwa yammacin ranar Talata, jami'ai sun ce Amurka ta kwashe sama da mutum 3,200, ciki har da ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka da 'yan Afghanistan da suka taimaka musu, inda aka kwashe kusan mutum 2,000, waɗanda aka ba su biza ta musamman don komawa Amurka.
The Taliban have informed us that they are prepared to provide the safe passage of civilians to the airport.
Jack Sullivan kenan anan ma yake cewa Taliban ta faɗa mana cewa a shirye suke su bada kofar da za a fitar da fararen hula ta filin tashin jirage. Kuma za mu zuba ido mu ga cewa sun cika wannan alƙawari.
And we intend to hold them to that commitment.
A ranar Talata kungiyar ta Taliban ta yi taron manema labaranta na farko tun bayan da ta karɓe mulki. Kakakin kungiyar Zabihullah Mujahid wanda ya fito bayyana jama'a ya ce Afghanistan ba za ta zamanto mabuya ga ƴan ta'adda ba, sannan za ta kare ƴancin mata bisa tsarin shari'ar musulunci. Ya kara da cewa kungiyar ta Taliban za ta yafe wa duk wani da ya yake ta da kuma kafa gwamnatin da za ta kunshi kowa da kowa.
If you don't want more war, you want peace in Afghanistan, and that's why talks have taken place.
Zabihullah Mujahid kenan yake cewa ba ma son wani yaki, muna son zaman lafiya a Afghanistan. Dalilin kenan da yasa aka yi zaman sulhu. To lura da irin tarihin kungiyar na kai harahari, wasu da dama sun dasa alamar tambaya bisa waɗannan alƙawura da kungiyar ta Taliban ta ɗauka. Samun haɗin kan kungiyar ta Taliban wajen kwashe Amurkawa da 'yan Afghanistan ƙawayen Amurka wani abu ne da zai zamanto zakaran gwajin dafi ga gwamnatin Biden. Earl Anthony Wayne jami'i ne a cibiyar Wilson da ke gudanar da bincike don tsara manufofin Amurka a ƙasashen ƙetare.
If it looks like there's a series of competent processes going forward in all of these issues and other issues like dealing with the
yace idan aka ga haske a duk al'amuran da ke faruwa musamman kan abin da ya shafi wata barazana da za ta iya tasowa a nan gaba kan ayyukan ta'addanci, misali kan abin da ya shafi yadda za a samu haɗin kai a yankin, ina ga hakan zai nuna alamun za a samu nasara a gida da waje. Amma dai ana buƙatar jajircewa da samar da sakamako a zahiri.
A credible image, both at home and abroad, but it's going to take hard work and concrete results.
Da yammacin ranar Talata, shugaba Biden ya baro wurin shakatawarsa na Camp David inda ya dawo Fadin White House. Yana kuma fuskantar suka daga 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan Republican da na Democrat, waɗanda suka sha alwashin gudanar da bincike kan yadda aka gudanar da janye takarun Amurka a Afghanistan cikin yanayi na hanzari, wanda shine wani matakin farko da Biden ya dauka kan wannan al'amari da ya shafi manufofin Amurka a ƙasar waje. Jama'a da kuma aka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy Wilkuswara da Julie Lenz-Gresham da suka taimaka wajen haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa, a yi hutun ƙarshen mako lafiya.